العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin itikadul Qur'an da yake nan kwana Jaba a cikin garin Kano, a kuma wannan rana ta Litinin wanda 18 ga watan 7 hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1440 daidai, wanda ya dace da 25 ga watan 3 2019. Wannan darasi da za mu yi shine darasi na 10 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Sharhul Manzumatul Haiya na al-Imam Abubakar ibn Abi Dawud rahmatullahi ta'ala alayhima, wanda al-Imam al-Fawzan hafizahullahu ta'ala yi mata sharhi da taliqi. Yake cewa qaulul waqifati fil qur'an, wannan wato unwani za a yi magana akan yan kan katanga dangane da sha'anin alqur'ani. Duk lokacin da aka ce at-tawaqquf shine mutum ban ce e ba, ban ce a'a ba, to sai ce wala taqu fil qur'ani bil waqf qa'ilan كما قال اتباع لجهم واسجحوا. يتي ولا تكو قائلا, kada ka zamo mai fada ko kudurcewa fil qur'ani, asin alqur'ani bil waqfi, ta hanyar yin katankatana, ta hanyar kasancewa kan katanga, kada ka kuskura ka kudurce wannan ko ka fadi wannan. Kama qala atba'u lijahmin, kaman yanda mabiya Jaham ibn Safwan suka fada, wa asjahu kuma suka yi sakaci a cikin wannan fada ta su. Yace a sharh qaulun nazim rahimahullahu ta'ala, fadin mai tsara wannan waka Abubakar ibn Abi Dawud Allah ya ji kanshi da gafarsa da rahmarsa, da yace wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ilan, kada ka kasance mai fadar ko kudurce tsaka tsami a cikin sha'anin alqur'ani ya zama kana kan katanga. Sai ce min aljahmiyati, daga jahmawa masu aqidan jahmiya, man yusarrihu, akwai wanda yake fitowa qarare ya bayyana, bi anna alqur'ana makhluqun, kawai shi alqur'ani makhluqi ne. وهم رؤوس الجهميه, wannan kuma sune jagororin jahmiyawa, ma'ana su ba ma za su ce huwa kalamullahi makhluq, a'a kawai huwa makhluqun, to abinda suke fada kenan. Wa minhum, daga cikin su man yaqul, akwai wanda suke cewa ana la aqulu makhluqun, ni dai ba zan ce abun halitta bane, wala ghayru makhluqin, kuma ba zan ce ba abin halitta bane, bal a'a atawaqqafu, ni dai kawai na tsaya tsakiya. Sai malaci wa hadha shaytanun akhras, wannan beben shedani ne, shedan ne bebe, li'annahu, domin yadda lamari da sha'ani yake, idza tawaqqafa, idan mutun yayi tawaqqufi yace ni dai kawai na tsaya tsakiya, ban ce in ba, ban ce in ba, tawahaman nasu, to sai mutane su zaci annal qur'ana makhluqun, shi alqur'ani abin halitta ne, za su zacin wannan. To tunda haka ne fala budda min albayan, to dole ne a fito qarara a ce alqur'ani ba makhluqi bane. Fa idza qalu makhluqun, idan suka ce makhluqi ne, to kai fala ta tawaqqaf, kada ka zama dan kan katanga, لان معنى ذلك, domin ma'anan wannan tsayawa kan katanga naka, annaka tu'ayyiduhum, kaman kai kana karfafa su ne walakin naka la tusarrih kai dai baka fito kai ka fada ba amma kaman ka karfafe su domin me as-sukutu yadullu ala ridha fala yajuzu tawaqqufu fi dhalik tawaqqufi baya halatta a cikin wancan danka sai ce wa hadha madhhabul waqifati wannan shine madhhabin yan tsaka tsakiya alladheena la yaquluna makhluqun wanda wasu ba su cewa makhluqi ne au ghayru makhluqin ko kuma shi ba abin halitta bane sai ce wa hadha ma'anahu to ma'anan wannan tsayawa tsakiya kitmanu bayanul haqqi shine boye bayanin gaskiya wayuti ihtimalan liqawl jahmiya kuma wannan kaman zai bada tayyu ga maganan jahmiya annahu sahihun cewa maganar su ingantacciya ce ma'ana yin wannan shirin kaman zai nuna cewa wannan magana ta jahmiya daidai suka fada haythu lam yuradda ta yadda ba a mayar da shi aka mai da martani akan wannan magana ba walam yufdah ba a kunyatar da waccan magana ba walam yukshaf kuma ba a kuranye shi ba falladhi yashukku fi anna alqur'ana duk mutumin da yake shakkun cewa shi alqur'ani hal huwa makhluqun shin abun halitta ne aw ghayru makhluqin ko kuma abun halitta ba wa yatawaqqafu ya zama ya tsaya tsakiya sai ce hadha jahmiyun wannan ba jahme ne wa illa inda ba haka bane law kana laysa jahmiyan inda ba jahme bane ba la sarraha da ya fito karara ya fada wa kala yace alqur'anu ghayru makhluqin yace shi alqur'ani ba abun halitta bane walakinahu sai dai shi yatasattaru yana boye kansa bit tawaqqufi ta hanyar tsayawa tsakiya wa hadha fil haqiqa bal yace to wannan abisa tabbace akhbasu min aljahmiya munin sama yafi na jahmiya me yasa li'annahum sarrahu dan su sun fito karara wa urifa madhhabuhum kuma an riga an san matafiyarsu amma hadha amma shi wannan fa huwa yakhda'u an-nasa yana yaudaran mutane fi annahu mutawarri'un cewa wai shi tsantseni yake yi wala yaqdiru ala alqawli bi hadha al-amr baya da ikon ya furta wannan al'amari fala yakfi tawaqquf mal yace to tsayawa tsakiya ba zai taba isa ba balla budda min at-tasrihi dole sai an fito karara bi budan hadha alqawl da bacin wannan magana abinda ma da yake nufi anan da yace shine akhbath min al-jahmiya domin mutumin da ya fito ce alqur'ani makhluq kaga daidai yake da mutumin da ya zare ka sakalin sai yace shi kafirci zai yi tsirara to wanda kuma yace ana atawaqqaf to ya zama munafiki innal munafiqina fid daraki lasfal minan nar suna rufin kasa da wuta me yasan ya zaman madina fa kowanne zama wahala saboda munafikai zaman makka dudda gallazawa da takurawa to amma zaman makka yafi kwanciyar hankali ta wani bangare ta bangaren shine babu wani tsakani ko dai dan uwanka musulmi mumini da ka ganshi kaga dan uwa ko kuma wanda yake akasin sa tamaman ba wanda zai zo ya tattauna da kai ya bugi cikinka dan ya ji ra'ayinka ya tafi fesa saboda a wannan lokaci su kafirai su ne a galabiya to rufa-rufa me za su yi in ma akwai wanda zai dan koye-koye shine musulmi dan ya dan samu ya kai labari misali to amma Madina lokacin da ya zama gwamnatin musulunci ta karfafu ta yi karfi to kaga a lokacin wasu su kun ba su yi musulunci to amma ya za a yi su kai labari bare su koye to shi yasa har yau har gobe wallahi yanda munafikai suke cutar addini kafirai ba sa cutar sa saboda shi kafiri ka sani na sani shi ko munafiki ku zo masallaci daya ku shiga sahu daya ku yi komai tare to kaga wannan zaka dauka cewa kai da shi 100% duk wani sirri na musulunci zaka iya bayyana masa shi kuma dama abin da yake so ya samu kenan ya tafiya bar fadama waɗanda ba musulmi ba to shi yasa malai yake cewa gara ma jahamawa da su wanda ya zama sun yi wannan tsaka tsami din kamar yanda malamai suka ce dalilin abin da yasa aka samu wannan matsala duk lokacin da aka danganta abu zuwa ga Allah to idafa kala biyu ce akwai idafatu sifa il mawsuf akwai idafatu al makhluq ila khaliqihi yanzu idan aka ce naqatullahi aka ce baitullahi aka ce abdullahi wannan wata irin idafa ce idafatu al makhluq ila khaliqihi dan da aka ce naqatullahi kowa ya san naqa taguwa ce taguwa kuma abu ne mai rai wanda zai kai ya kawo ashe kenan yastaqillu bi nafsihi idan aka ce baitullahi duk da cewa bait daki bashi da rai amma abu ne wanda zaka iya zuwa ka shi ka taba shi kuma ka gan shi idan aka ce abdullahi bawan Allah shi ma haka to kaga irin wannan duk da an danganta zuwa ga Allah to mun san ba wani bangare bane na Allah ba wata sifa bace ta Allah bayin Allah ne to amma idan aka ce ilmullahi ko qudratullahi ko sam'ullah ko kalamullah kaga shi ma wannan idafa ce amma kuma min babu idafati sifa ila mawsufiha to a wannan gabar sai ya zama mutane sun zamo kashi uku jahamiya sai suka ce duk wani abu da za a danganta a idafarsa zuwa ga Allah to min babu idafatil makhluq ila khaliqihi ne ko menene in aka danganta shi da Allah to Allah daban wannan abun daban kaman yanda idan aka ce abdullahi da ni da kai da mu ga baki dai ko abdullahi ne to mun sani cewa Allah daban mu daban dangantakar mu da Allah ta bauta ce ba dangantaka ta jinsi ko abin da yake kama da haka ba haka nan da aka ce baitullah to sai suka ce to shi ma sam'ullah da basarullah da kalamullah qudratullah shi ma wannan duk abun halittar Allah ne bayin Allah ne kaga bangaren jahmiya kenan to sai kuma aka samu akasin su su kuma su ne gulatu sufiya wanda su kuma masu da'awar sufancin da sun wuce gona da iri su kuma sai suka ce duk wani abin da Allah ya danganta zuwa ga kansa min babu idafati sifa ila mawsufiha da aka ce baitullah aka ce abdullah aka ce naqatullah to kawai sifofi ne na Allah me suke nufi da wannan mummunan magana domin su tabbatar da aqida al-hulul wal-ittihad al-hulul shine wai Allah yana fadawa yana shiga cikin jikunkuna kuma Allah ya hadu a cikin abuwa sun narke shi yasa suke cewa to ai shi annabi Musa ma da yake wa fir'auna inkari to ai shi bai sani ba cewa duk wanda ya bauta fir'auna ai Allah ya bautawa tunda ai shi Allah yana cikin sa duk abin da ka bauta su a wajen su kawai Allah ka bauta ba to kaga wannan ita ce wato halaka ta ƙarshe wallahi ina tabbatar maka akwai wanda sun yi fice da sunan malunta mutane da yawa sun sallama musu mutane da yawa sun yi aqida irin tasu wasu ma an kashe su a wajen goye bayan waɗannan malamai kuma wallahi wallahi aqidan hulul da ittihad suke da shi ko menene Allah ne kun san daga cikin miyagun aqidu wanda ake dora mutane akai akwai aqidar da ake cewa tarbiyya daga cikin waɗansu addinai tarbiyya shine a zo a saka ka a cikin masallaci ko wani lungu ko wata zawiya ko mutum ya kwan 40 ko sama da haka ana baka dan abinci kadan kadan ga yunwa ga duhu ga ishirwa ga tashin hankali to sai mutum yayi waɗansu lokuta sai a zo sai a dalle ma irin torch light a ce maka wannan menene sai ka ce Allah ne to shikenan a daga ma kaza wannan fa Allah ne wannan fa Allah ne wannan Allah ne to sai a ce to lalle ya fara samuwa bayan wasu lokaci a sake zuwa a sake daga ma wani abu a ce wannan menene ka ce manzon Allah ne wannan fa manzon ko menene ka ce manzon Allah ne to bayan wani lokaci kuma sai a zo duk abin da ka daga ma wannan fa to sai ka fadi shugaban wannan tafiyar ka ce shi ne wannan fa wane ne wannan fa wane ne shikenan to ka samu ma'ana duk abin da zaka bautata mu wato Allah kawai ka bauta mawa domin Allah yana cikin wannan abun wani iyazu billah akwai wani daga cikin abokananmu ko in ce ma yayinmu su ne second batch na shiga tajwid section kusan ina jin an bude kismu tajwid ina jin 1984 impes bat sai zama an raba su biyu rabi suna gwale rabi suna SAS to sai zama yan sakan bat su kuma sai aka kai su gwale gabaki daya Allah jikan Sheikh Jafar Mahmud Adam sune face bat to sai aka raba su rabi suna gwale rabi suna SAS to sai ya zama sakan bat sai aka kai su gwale gabaki daya mu ne third bat sai aka kai mu a SAS to akwai Mala Abubakar muna yi masa lakabi da sahibul udhur shi wato irin yan kurun nan ne yaji ana ta fadan tarbiya tarbiya ce shi koyi sai ya ja ga kokof aka je za a bashi tarbiya aka zo aka sa shi a wani daki duhu aka dunga azabtar da shi da yunwa wallahi shi ke fada bin baka da baka da ya samu kwanaki ya samu kwanaki da shehin nasu ya zo ya daga masa tarbiya ce wannan menene sai ce tarbiya ne sai ce kai kai shi mushriki ne har yanzu mushriki ne saboda haka aka maida shi aka dunga azabtar da shi da yawa ce mu wallahi sai da je zai mutu da je zai mutu aka daga tarbiya ka ce me sai ce Allah ne sai to wannan ya so mu sabuwa to duk dai abinda aka nema sai yayi daga da aka fito da shi nace to wallahi ba la fukar ka ji tsoron Allah yanzu da ka mutu a wannan halin zaka fada wa Allah to dai ya je ta isa gifari ni yanzu dai gaskiya nayi sama da shekara ma 20 gaskiya ba ji labarin bawon Allah na inda yake ba ana ce mai yana Lagos ne ko yana ina so abin nake so in ce wannan abin yana nan ana yin sa da sunan addini shi yasa na taɓa faɗa muku a shekara ta biyu 2004 da muka yi tafsiri a jigawa muka yi tafsirin azumi da muka yi tafsirin ayatul kursi muka gama sai nake cewa to yanzu ku duba wannan sifofin da Allah ya zana a cikin wannan aya ita ce mafi daraja ayatul kursi ku gaya min wani dan adam ne zai iya kwaikwayar Allah ko ya kusace shi a ɗaya daga cikin wannan sifofin nace to amma yanzu ta kadarci da fitsara ya kai ba ma wai waɗansu jigajigai ba har matasa suna da allantaka a yanzu nake ta yanzu wai har wata kalanda aka yi kalanda ce ga ta nan wani Allah ne wani Allah ne wani Allah ne mun yi wannan tafsiri kamar yau wani shekare sai ga wani matashi mun kusa gama tafsiri sai ya zo ya zauna muna kammala tafsiri sai ce malam wajenka na zo na ce to lafiya sai ce na ji kana magana akan wata kalanda shi ne na zo da ita to ban duba topic din kalandar ba sai dan fara kallon hotunan sai nake cewa to wannan ko ma ba wacce nake magana ba ce sai ce ita ce gani nan ni ma Allah ne wallahi da kuka ji aka yi nuna min hoton sa a jiki yaro ne matashi ba na ji ku aure yayi ka san wato wallahi 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 thumma tallahi babu abin tausayi a duniyar mu ta yau irin matasa matashi yana daga jirran tunani shi yasa nake maimaitawa ni'ima da Allah zai wa matasa Allah ya ba mutum uba mai hankali mai addini ko in bai samu wannan bai samu malami mai hankali mai addini in ma ba a kai shi ba to shi ya kai kansa wallahi duk wanda ya rasa wannan gatan to titi ne mai tarbiyyar sa bai san shi dan titi bane ba titi yake masa tarbiyya sai ya girma dan idan mutum yana sharri bai san sharri yake ba sai abin ya mamaye shi ya girma sanai ji shi tsundum kun bai zai dawowa ba nasallu Allah salama shi saurayi zaka ga duk wani abin da ake gaba dai gaba dai to su ne akan gaba sai ce mun ai shi ma gashi nan shi ma Allah ne to lokacin bai fi kila minti 10 ko 15 a sharuwa ba sai nace to kaga yanzu lokacin ba zai iya ba mu dama mu tattauna ba sai na fada masa ga masauki na ga inda nake kaje ka same ni na bashi lokaci nace in kuma kana da wasu dalilai da sai ka zo min da su yace dai yana da hujjoji nace to sai ya zo shikenan ya zo ba irin yanzu bane da ake da waya ake daukar abubuwa shike dan yazo ya kawo abin tausayi hujjojin nasa ma wasu rubutun ajami wasu malarucin da ba zai iya karantawa ba to duk wani hujja da zan kawo masa wato Allah ya kiyaye shi mutum ya zama ya mutu akan wata manufa yi tsatsa akan ta kuma mara dalili duk abin da zan iya kawo masa na dalili wallahi yaron nan ya sa kafa ya shure to sai na kullo masa ta wata hanyar da ce to kai abin da kake bani mamaki kai yanzu kana da awar aqida kaza sai na ambaci ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar nan sai yanzu da malam wani da malam wani da malam wani da malam wani duk wannan aqida take suke yi irin taka ka taba ji ɗayan su ya ce shi Allah ne sai ya ce malam abinda na ga maka wallahi wa'annan munafukai ne kibiyoyin Allah kuma suna jiran su me yasa nace ma munafukai ne ai suna koyi da tarbiya kun ba za su yi da ka yi tarbiya sai kai da kai Allah ne saboda ka in ma ba su faɗa ba munafukai ne Allah yana nan yana jiran su wallahi nake gaya maka haka muke da wannan yaro sai ya ce kai malam tsain gaya ba ni abin da ya safa na zo wajenka saboda kai na ga daga cikin yan izala kana dan adalci adalci saboda wato bidan suna sauraron ka amma wallahi inda ba da haka ba ko sauraron ka ne ba zan yi ba nace to ina godiya Allah ya kiyaye to abin da ke so in ce akwai wannan aqidar har yau har gobe malaminmu Dr. Sani Umar hafizahullahu ta'ala yayi rubutu wanda ina jin ba zai kasa shafi wajen 350 ba a cikin littattafan wani wanda ya yi fice a Afirka nan tamu da irin wannan miyagun aqidun ya fito da abubuwan a cikin littattafansa gashi wanda yake wannan da'awar saboda ka irin wannan baƙar aqidar akwai ta ba wai babu ita ba har yanzu akwai wanda suke ganin duk wanda ka bauta mawa Allah ka bauta mawa suka ce shi ma annabi Musa lokacin da yake zargin Bani Isra'ila su bauta ma ɗansa ai Allah saka bauta mawa tunda ai Allah yana cikin wannan ɗansa me laifin su da sun bauta ma abinda Allah yana ciki Allah aka bauta mawa na taɓa faɗa muku akwai wani kasar kutuba kansa yan riyadu sunna da sun ce ma za su karba zan so su tuna min in ba su da su mai da shi akan memory ku ji wata batacciyar lacca ita kutuba kansa a ciki suke cewa wai annabi Musa ya zo yana yi wa fir'auna inkari bai san already fir'auna ya san Allah ba Musa wai sai ce wai yana so ya ga Allah an ce masa ya tarbiya ya zo ya ikide ya tarbiya wai sai ce yana so ya ga Allah Allah ya ce malaika dan kallo mana shi nan malaika ya kallo shi Musa aka fadi ba ma annabi Musa ya fadi fula ta can takalmi ta yo ko mu da muke ganin Allah ai da mun yi tarbiya shi sa muke ganin sa wallahi nake gaya muku idan irin sunna sun tuna min da gano musu kasar din dan galibi abin da yasa nake kusan koda ta kasa da yanzu kusan ta yi karanci amma idan aka maida shi akan memory za ku ji da kunnuwanku kusan cewa akwai wannan aqidun har yanzu ba wai babu su ba Allah ya dafa mana amin 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 yace qauluhu fadarsa da yace kama qala atba'ul lidahm kaman yanda mabiya jaham ibn safwan suka ambata wa asjahu kuma ya zama sun yi sakaci sai yace ja'alahum min atba'il jahmiya shi wannan malamin mawallafi ya ambaci masu waccan aqida da suna wato ainihin masu bin jahmiya yace li annahum domin su laulam yakunu min atba'il jahmiya da ba su zamo daga cikin mabiya jahmiya ba lama tawakkafu to ba za su yi tawakkufi su ce ba su ce eko a'a ba bal a'a yarudduna alaihim za su mai da martani akan waccan aqida ta jahmiyawa wa yusarrihuna bidhalik kuma su fito karda su ce alqur'ani zancan Allah ne wa ka'annal jahmiya bale ce kamar dai su jahmawa lamma ra'aw anna an-nasa la yuwafiqunahum yayin da suka ga mutane ba za su dace da su su yadda da su ba ala qaulihim a bisa wannan fada ta su laja'u ila hadhihi al-hila sai suka fake zuwa ga waccan dabara liyasturu biha batilahum domin su koye barnar su da waccan dabara wa lihaza saboda haka ne ma lamma Imam Ahmad al-Tawakkul yanda aka tambaye Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dangane da ainihin tsayawa tsakiya kala sai yace law kana hadha qabla an taqul al-jahmiyyah ma qalat da a ce wannan tun kafin jahmawa su fadi irin abinda suka fada ne ma'ana suka fito qarara suka ce qur'ani makhluqi ne inda kafin su fadi wannan ne kunna na tawakkab mu ma idan aka tambaye mu sai mu shiru ba za mu sai komai ba amma ba'da ma qalu qawlatuhum shani'a mallai ce to amma bayan sun fadi wannan mummunan magana ta su fala budda min at-tasrihi to ba makawa sai an fito qarara an fada bi butlaniha na bacin waccan matafiya ta su waraddiha da mai da martani akan ta ko wacce kalar da ita yace wa hadha ma'ana ma qala al-imam ahmad wannan shine madan abin da imam ahmad ya fada fi mas'alati tawakkuf a cikin mas'ala ta tsayawa kan katanga anil qawli bi khalqil qur'an dangane da magana akan cewa qur'ani makhluqi ne sai ce qawluhu fadasin ne ce wa asjahu sai ce al-isjahu idan ka ce al-isjahu shine at-tasahul wato yin sakaci wallin da ainihin laushi ma'ana alallaba abu yani abin da yake nufi tasahulu sun yi sakaci wa fi ba'dhin nusakh a cikin wani kwafi daga cikin kwafi na ita wannan manzuma wa asmahu maimakon wa asjahu min as-samah wato daga rangwame kenan yani samahu li hadha kaman sai suka nuna rangwame dan an yi tawakkufi babu komai sai sai wa sawa'an dudde ne asjahu aw asmahu ko a karanta astahu ko asmahu fa ma'anahu to dai ma'anarsa annahum lam yunkiru su ba sai musun waccan magana ta tsayawa tsakiya ba wa inna ma lanu kawai sun bi a hankali sun lallaba ma a qaulul jahmiyya tare da wannan magana ta jahmiyawa wa lam yunkiru alaihim ba sai musu musu ba bal tawaqqafu fi hadhihi al-mas'ala kawai sun tsaya kan katanga ne a cikin wannan mas'ala baiti na biyar yace wala taqulul qur'anu khalqan qira'atan fa inna kalamallahi bil lafzi yudah yace wala taqulul qur'an kada ka ce shi alqur'ani khalqan abun halitta ne qira'atan ta fuskan karanta shi ma'ana kada ka fadi cewa wannan sauti na karatun qur'ani shi ma halitta ne fa inna kalamallahi domin shi zancen Allah bil lafzi yudahu da lafzi ake fayyace shi yanzu ba mu san kana karatun qur'ani ba sai mun ga harshen kai na motsawa muna jin sauti amma kai gum ba mu san me kake ba kaga ina zamu iya tabbatar da cewa karatu kake ko ba karatu kake ba ana babu labarin wani sarkin fawa a wani gari ba nan gabas ba nisa an kai shi gaban wani hakimi akan wata shari'a to sai aka yi masa hukuncin abin da ba haka yi so ba shi ne kuma yana ɗan kus a gefe haka mai ke sarki fawa in ce ko ba zagi na kake ba ita na aika san ba karatun ƙur'ani nake ba ma'ana kenan abin da kaza ta ɗi da shi ne to saboda ka kenan karatun ƙur'ani kaga dole sai ka yi shi ana ji sannan a ce da ga shi ana yin karatun ƙur'ani ina fata an gane to shine sai ce sharhi akan wannan magana yace wa hadha madhhabun thalithun fi hadhihi almas'ala wannan matafiya ce ta uku a cikin wannan mas'ala almadhhab alawwal matafiya ta farko at-tasrihu fituwa qarara bi anna alqur'ana makhluqun ace shi alqur'ani makhluqi ne wannan an fada madhhaba ce ta jahmiyawa almadhhab athani madhhaba ta biyu at-tawakkuf shine tsayawa kan katanga fala yuqalu makhluqun aw ghayru makhluq ba za a ce abun halitta bane ba ba za a ce ba abun halitta bane magana farko shine shugabannin su ita kuma ta biyun wanda suke mabiyan su alqawlu thalith magana ta uku yaquluna sai su dinga cewa al-lafzu bil qur'ani makhluqun furta al-qur'ani wannan furcin abun halitta ne fa yaqulu qa'iluhum sai mai magana daga cikin su sai yace lafzi bil qur'ani makhluqun wannan furtawa tawa ta alqur'ani a bar halitta ce misali zai iya cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai ya ce lafzi bil qur'ani makhluqun wannan lafazin da na furta alqur'ani abun halitta ne sai malam ya ce wa hadha fil haqiqa yace to wannan magana a bisa haqiqa ihtiyalun wata dabara ce alal qawli bi khalqil qur'an na wato a tafi akan cewa alqur'ani abun halitta ne fala yajuzu laka an taqula baya halatta gare ka kace lafzi bil qur'ani makhluqun kace lafzi na da nake da alqur'ani abun halitta ne wala yajuzu laka sannan kun bai halatta gare ka ba an taqul kace ghairu makhluqin kace ba abun halitta bane bai halatta kace abun halitta ne bai halatta kace ba abun halitta bane ba bal a'a la budda min at-tafsil ba makawa sai an fayyace an bambance aya da tsakuwa in qulta idan kace lafzi bil qur'ani makhluqun kace wannan furci na wada alqur'ani abun halitta ne walam tufassil amma baka fayyace ba fa hadha madhhabu al-jahmiyya wannan matafiya ce ta jahmawa wa in qulta idan kuma kace lafzi bil qur'ani ghairu makhluqin kace wannan lafzi na wada alqur'ani ba abun halitta bane ba fa hadha aidan to shi ma wannan ta'yidun li qawl jahmiyya kaman ka karfafa maganan jahmiyya me yasa li'annaka domin kai idza qulta idan kace lafzi bil qur'ani ghairu makhluqin wannan lafzi na wada nake furtawa na alqur'ani ba abun halitta bane ba in kai wannan ka fadi wannan fa anta adkhalta af'alaka ma af'alillah to ka shigar da ayyukan ka ka hada su da aikin Allah lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin sai kace wannan ghairu makhluq ne to wannan murya ta wace ce ta kace to in kace ghairu makhluq kenan muryar ka sifa ce ta Allah kaga ba zai yi haka ba waja'alta fi'laka ghayra makhluq ka sanya aiki ka ba makhluqi bane ba sai ce wa hadha madhhabul qadariyya to kaga wannan madhhaba ce ta qadarawa alladhina yanfuna alqadara wanda suke kore ikon Allah akan bawansa ina fata mun gane dan mun fada su qadariyya sun ce kai kake da ikon kanka duk abin da kai zaka iya yi ko Allah bai so kai wannan abin ba su a wajen su in kuma ka kiya baka ne yi ba to Allah ba zai isa kai ba kai ne mai ikon kanka wannan shine aqidan qadariyya wa yaj'aluna al-ibada sai su sanya bayi humul ladina yabtakiruna a'malahum sune wanda suke kirkiro ayyukan su wa yakhluqunaha suke halittar ayyukan su malaka sai fala budda min tafsir to ba makawa sai an fayyace bi an taqula shine sai ka ce ma za turidu bi qaulika lafzi bil qur'an me kake nufi da fadaka da kace furci na na alqur'ani hal turidu talaffuza wa sauta kana nufin ita karar maganar da wannan sautin am turidu al malfuza bihi ko ko shi abinda aka furta din kake nufi domin furci daban abinda aka furta daban fa in kunta turidu al malfuza to in kana nufin shi abinda aka furta din fa huwa ghayru makhluqin to wannan ba abun halitta bane ba domin abinda aka furta zancen Allah ne innamal malfuzu bihi huwa kalamullah kadai abin nan da aka furta zancen Allah ne jalla wa ala amma idan aratta bit talaffuz to amma idan kana nufi da shi wannan furtawa allazi tantiquhu bilisanika abin nan da kake furtawa da harshen ka ma'ana wannan sautin fa hadha makhluqun to wannan abun halitta ne fa lisanuka makhluqun harshen ka abun halitta ne wa sautuka makhluqun kuma wannan sauti naka shi ma abun halitta ne wa lafzuka makhluqun wannan lafzi naka abun halitta ne walakinnal malfuza bihi sai dai shi abinda aka furta al-mu'adda bil-lafzi, wanda aka isar da shi ta hanyar wannan lafazi, ghairu makhluqin, to wannan ba abun halitta bane ba domin zancen Allah. Fala budda min tafsil, dole ne sai an fito karara an bayyana. Ina fata an gane. Amin. Sai yake cewa hum yuriduna al-ijmal, su abinda suke nufi ayi abu a dunkule kada a fayyace, bi an taqula, kawai kace lafzi bil qur'ani makhluq, kawai kai shiru, aw taqul, ko kace ghairu makhluq, kai shiru, fayadkhuluna min hadhihi al-hila, sai su dinga shigowa ta hanyar wannan dabara. Saboda haka fala budda an tufassil, ba makawa sai ka fayyace, litaqta alaihim at-tariq, domin ka yanke masu wannan hanya. Yanzu misali, idan da zaka zo ka dauko tawada da alƙalami da takarda a matsayinka na sakataren wani, shikenan sai yace ga wasiƙa da nake so ka rubuta zuwa ga wani, kana masa dictation yana rubutawa, kana masa imla'i yana rubutawa, akai shafe ɗaya ko shafe biyu. To yanzu idan aka daga, zaka iya cewa wannan saƙon wane ne ko kuma maganar wane ce? To yanzu anan za mu ce wanne ne zancen wanan, takaddar ko kuma wannan bakin tawadar da aka rubuta, wanne ne zancen wanan? Rubutun shi ne zancen wane? Yawwa, yawwa, saƙon da rubutun ya ƙunsa ba rubutun ba. Saƙon da rubutun ya ƙunsa shi ne maganar wane. Inda rubutu kan bai ma taɓa shi ba, bai taɓa ba, wani ne ya rubuta, sannan ba abinda ya fito daga wannan bakin nasa bane ba aka tofa aka gan shi a kai. Ya faɗa mai rubutu ya rubuta. Saboda haka yanzu inda za a zo a ce wani da ya kama sai yayyaga ya watsa, sai a ce ya yayyaga saƙon wane. Ma'ana yanzu takardar ce saƙon wane ko rubutun? Ba takardar ba, ba rubutun ba, abinda rubutun ya kunsa shi ne. Ina fata mun gane. Shi ya sanya lokacin da manzo alaihi salatu wassalam ya rubuta wasiƙa zuwa Kisra. Kisra da aka yi mace sai ya kama takarda ya kyakkece. Kaga wannan takarda manzo alaihi salam ba shi ya rubuta da hannunsa ba, amma umarninsa ne, imla'insa ne aka rubuta. Kenan da ya kyakketa, kaga da ya kyakketa da fushi, yana nufin takardar ya wulakanta, rubutun ya wulakanta abinda rubutun ya kunsa. Shi yasa sai manzo alaihi salam yake cewa mazzaqallahu mulkahu, yadda yayya ga wani shi ma Allah ya kyakketa mulkinsa, kuma haka Allah ya masa. Ina fata mun gane. Amin amin. To sai yace wali hadha yaqulu ahlus sunna, shi sa ahlus sunna suke cewa as-sautu sautul qari'i, muryar muryan mai karatu ce, wal kalamu kalamul bari, amma shi zancen zancen makagin halitta ne shine Allah. Ayil malfuzu bihi, shine abinda ake furta wannan kalamullah, zancen Allah ne. Wa ammal lafzu wal ada'u, amma shi lafazin da kuma abinda ake isarwa, fa huwa kalamul makhluq, to wannan zance ne na abin halitta. Wannan abu da za a ji na karar murya, ko ta yi kara, ko ta yi ƙasa, ko ta yi sama, ko ta zama tsaka tsakiya, wannan kawai abin ɗan adam ne, halitta ce. Sautun makhluq sauti ne wanda yake abin halitta. Wa nutquhu makhluqun, furcin ɗan adam abin halitta ne. Wali hadha, malai yace saboda haka ne, takhtalifu alqira'at wal aswat, karatuttuka da muryoyi suke sassabawa. Ba'dhuha hasanun, sashi ya zamo kyakkyawa. Wa ba'dhuha ghayru hasan, kuma sashin wani sashin ba mai kyau bane ba. Wa ba'dhuha jayyid, sashin sai ya zamo nagartacce mai kyau. Wa ba'dhuha ghayru jayyid, kuma sashin su ba haka bane ba. Fa hadha dalilun ala anna sauta makhluqun, wannan shi ke nuna mana sauti abin halitta ne. Me yake nufi da wannan maganar? Yanzu inda mutum zai zo ya dinga karatun Qur'ani, yana ta furtawa, yana maimaitawa, yanzu wannan za mu ce sautin nasa wani sako yake isarwa zancan Allah harshen sa ne muryar sa ce to an jima kuma sai zo yana ta dura ashar da dai harshen ne kuma sautin ne to kaga ashe kenan mas'alar ba ta sautin bace ta abinda sauti yake isarwa ne inda mas'alar ta sautin ce to duk abinda zai fito a baki sai ka take kyakkyawa ne tunda harshe ɗaya ne sauti ɗaya amma zai iya yiwa yanzu a dinga fadar abubuwa kana ta jin dadi kana ta jin dadi kana ta sa albarka ajima kuma da za a juya sai ka ce Allah wadai tir ko shi din ne dai bai fadar abin to ashe kenan sakon da ake isarwa shi ake da akari ba wai sautin shi kadai ba amin 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 sai ce wal qurra'u yace su masu karatu na alqur'ani yaktalifuna suna sassabawa ba'dhum yuta sautan hasanan wani sai ka ji an bashi daddadan murya wa ba'dhum yuta duna zalik wani kuma sai ka samu koma da bayan haka amma kalamullahi azza wa jalla amma shi zancan Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu la budda an yakuna fi ghayatil kamal dole ya zamo ya kai kimma a wajen kamala yanzu da mutane biyu zasu suna karanta Qur'ani kowa ya iya tajwidi ya koya wani in zai yi awa ɗaya nayi ba za ka ji ka kosa ba saboda daddadin muryar da Allah ya masa wani kuma idan ya fara sai ka ji Allah ya kada ya rabi ya isa ka bari kuma duk zancan Allah ne to za ka ce yanzu kenan zancan Allah wani ya fi wani dadi duk shine a'a amma sautin da yake isar da abun shine ku duba Sheikh Husari rahimahullahu ta'ala malamin sa har ya koma ga Allah bai yi tasdili a cikin kasakasai ba yanda ake ba mu labari cewa an yi sha'awar cewa tunda har almajirinka yayi kasakasai da aka yada duniya ta sani kai a matsayinka na malamin sa min babi aula amsar da ibada sai ce to in dai ba so kuke in azabtar da mutane da sauti na ba to ban ga abin da za a yi tasdili ba ma'ana shi Allah subhanahu wa ta'ala bai bashi zazzakan murya da za ka iya jin cewa wato ainihin abin yana ta baka armashi ba amma kuma za ka sako ɗaya ne ake isarwa daga cikin malaman da suka koya mana qira'atul qur'an akwai Sheikh Abdurrazik ibn Musa in kun duba wannan koren qur'ani madina za ku ga Sheikh Abdurrazik ibn Musa ibn Ali ibn Musa ɗaya daga cikin malaman madina ina cikin majmu'ar sa domin aka zo sai an rarraba dalibai majmu'a majmu'a wannan malami ya ɗabi goma wanda ɗabi kaza to ni ina majmu'ar sa wato duk inda kake jin wani malami wasu ne qira'ata ya kai abubuwa komai za ka samu haddace a wajensa amma wallahi idan zai karanta maka fatiha kafin ya kai ƙarshe sai ka ji ka kosa Allah bai bashi sauti ba to akwai kuma Abdul Hakim ibn Khatir shi ma za ku ga sunansa a cikin lissafin wannan sunan malamin shi kuma shi yake koya mana ad-dabt ma'ana bambanci wasalin alqur'ani to shi kusan shi ne matashin sa ni dai a mutumin da na sani ido da ido ban san mutum mai daɗin da irin bawan Allah nan saboda sautin da Allah ya hore masa in yi mana karatu awa ɗaya ne daccin sa kusan kowane malami ma to duk lokacin da ya mana minti kamar 40 ko 45 sai mutum da Allah sauran ya cike mana da karatun Qur'ani kuma saboda mutamakin ne a cikin Qur'ani sai ya ce wace sura kuke so wace aya wace qira'a wace riwaya bai bukata sai ta hadiri mu za mu ce qira'a da riwaya ko sai ya fara wallahi malai in yana karatu sai ka ji wato bala kaman mami kaman ka hadisi saboda bari da Allah ya bashi to Allah haka yake yin irin baiwa ga mutane amma kuma abu ɗaya ne yake karantawa alqur'ani dai ne wani ka ta jin daɗi ku duba Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah da kansa yace utita mizmaran min mazamir al-Dawud an baka daddadan murya kamar ta annabi Dawud annabi Dawud idan yana rangada zabura tsuntsaye su dinga bin sa su ma suna rangadawa tare da shi kai mai ke cewa ya jibalu awbi ma'ahu duwatsu ma yana yi suna amshi saboda daɗin murya da Allah subhanahu wataala ya bashi to amma kuma ka ga sako ɗaya ne wani kuma in ya fara sai ka ji ya kamata a dakata Allah ya sa mu dace sai ya ce wa ma kana yanbaghi dukhulu fi hadha asali bai kamata ma a shiga a dinga wannan cece ku can baga baki ɗaya walakin sai dai humul ladina alja'ul muslimina sune wanda suka tilastawa muslimi ila hadha shay zuwa ga wannan abun fala budda min kashfihi wa bayanihi dole sai an kurege wannan abun an yi bayanin sa fa hiya musibatu fil haqiqa wannan wata musiba ce a bisa haqiqa walaula anna allaha in ba dan allah subhanahu wa ta'ala ba qayyada la hal a'imma ya hore ma wannan mas'ala limamai na shari'a li yubayyinu hadan subayyanata lal tabasa ala kathirin minan nas hadha al amr da wannan al amrin ya rikita a wajen da yawa daga cikin mutane ma'ana malamin yana so nuna mana asali bai kamata a dunga cece kuce akan wannan ba ibnu taymiya ya hakaito akwai wani daga cikin malamai ba zan iya tuna sunan sa ba shekara sama 800 shi idan ma ya fito masallaci zai tsaya masallacin juma'a ya dunga cewa al qur'anu ghayru makhluq al qur'anu sifatullah haka zai dunga rangadawa mutane suna ji me manufarsa dan ya kore kowace shubha ta yin tawakkufi ko cewa alqur'ani makhluqi ne me yake shiga wannan tilsi saboda mutane sun zama ruwan dare duk wanda shine aqidarsu ku zo ku duba al-mu'tasib makaranta fa yasa aka gina domin koyar ma ayi musulmi wannan aqida to kaga ashe kenan wannan abubuwan sun yi tsamari a wancan lokaci sai sa malamai suka dauki mataki akan rushe su sai yace fa madhahibuhum idan thalatha madhhabobin su kenan guda uku ne al-awwal na farko madhhabul jahmiyya madhhabar jahmawa alladhina alqa'ilina bi khalqil qur'an wanda suke fada cewa alqur'ani makhluqi ne athani matafiya ta biyu madhhabul waqifa wato madhhabar yan tsaka tsakiya athalith na uku madhhabul lafaziyya madhhaba ta masu maganar lafazi alladhina yaqulun wanda suke cewa lafazi fil qur'ani makhluqun aw ghayru makhluq wanda suke cewa wannan furci na wajen alqur'ani makhluqi ne ko ko sai ba makhluqi bane fa naqulu lahum to mu sai mu ce da su la budda min at tafsil lalle ba makawa sai an fayyace fa in kuntum turiduna talaffuza bis sauti in kuna nufin wato furci da sauti fa hadha makhluqun wannan abun halitta ne wa in kuntum turiduna al malfuza bihi in ko kuna nufin abinda ake furtawan wal mataluwa wanda ake karantawa fa innahu kalamullah to wannan zancen Allah ne ghayru makhluqin ba abun halitta ba wa li hadha jaa fil hadith shi yasa yazo a cikin alqur'ani ko afwan a cikin hadisi zayyinul qur'ana bi aswatikum kun ga wannan hadisi in kun kalla ya nuna qur'anin daban sautin daban zayyinul qur'ana bi aswatikum ku yi mu qur'ani ado da sauti kuma ana idan Allah ya hore maka sauti mai dadi to ka ranga da karatun alqur'ani wani yana bada labari anan ko sabon gari ne wani kirista yaji asa kasa din Abdul Basir yana dan gada mure ta sabai dadi sai kai sai wannan waka fa akwai dadi eh loka kawai kira an waka ce duk da bisa abin da ake amma ta ya san abin akwai dadi kaga saboda mure da Allah ba Sheikh Abdul Basir rahimahullahu ta'ala yace fa yutlabu min al-qari to ana nema daga mai karatu an yi hassina sautahu bil qur'an ya zama ya kyautata muryarsa da karatun alqur'ani ku duba imran bin husayn yana daga cikin mutanen da Allah ya ba sauti da karatu wanda zaka ji mai kama zuciya wato bai wace Allah ke mutane yanzu in ku duba shek husari ta fuskan ka ce rangade diyan murya balele abul wasl ya fi shi amma zaka ji karatun husari ya fi kama zuciya akwai wuraren da in yazo zaka ji kaman ana girgiza zuciyarka wato zaka kawai yana karatun ma'anan ma kaman ga ta tafassara kanta da kanta haka zaka ji to Imran bin Husayn daga tunda Allah ya mu wannan baiwa ina ka ta Qur'ani kawai wannan lokaci sai kaman ga gajimare suna ta sauka mala'iku ne kawai suke sauka suna jin karatun Al-Qur'ani wane mutum to sai yace na'am sai yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta fata gare shi ya kasance yujibuhu sautul hasanu kyakkyawan sauti da da yana burge shi bil qur'an wato tanyin karatun qur'ani وكان يستمئ الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ya kasance yakan saurari karatun Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda hu yusalli bil layl al-hali yana qiyamul layl yana sallah da dare li'anna Allah atahu sautan hasanan saboda Allah ya bashi kyakkyawan sauti fa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatasamma'u lahu shi sa manzo al-islam yake yawan sauraron sa wa Umar Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an kuma manzo alaihi salam ya umarci dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda an ya kara alaihi ya karanta masa alqur'ani wa yasma'u alhali yana ji wa kale yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina so in ji shi daga wajen wani na fa kara alaihi awwala suratin nisa sai ya karanta masa farkon suratin nisa fa huwa sallallahu alaihi wasallam yace shi manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yuhibbu sautal hasan bil qur'an yana san daddadan sauti wato kyakkyawa ta fuskan karatun alqur'ani sai ce was sautul hasanu daddadan sauti mai kyau ni'matun min Allah azza wa jal ni'ima ce ga Allah magwayi madaukaki da yake ma wanda ya so a cikin bayinsa saboda haka za mu tsaya a nan abinda muke daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muke kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gafarta mu daidai da wassalamu alaikum warahmatullahi shi wannan abinda yake cewa bayan yayi sallama sai ce malam ina fama da yawan zabi yaya zan yi to so da yawa irin wannan al'amura zaka samu wani haka Allah ya halicci shi irin wannan amma malamai suna bada shawarwari kamar haka abu na farko idan akwai waɗansu dalilai da suke sa wannan doktin ya kauce musu waɗansu tunane-tunane waɗansu karance-karance waɗansu kalle-kalle tabbas duk mutumin da za ka samu wannan taya waye tabbas zai fita daga cikin irin wannan abubuwan ba in muka ce karance-karance akwai littattafai da mutum zai dinga karanta suna motsa masa shawa wannan zai kai shi zuwa ga wannan hali ko kuma waɗansu kalle-kallen hotuna da za su kai mutum zuwa ga wannan ko waɗansu hirori da waɗansu da yake tattaunawa zai iya kai mutum ga wannan to duk mutumin da yake so ya nisanci wannan ko ko abin ya zama kai ya nisance shi to lallai sai ya kalla me yake sabbaba mun wannan sai mutum ya kauce ma wannan da yake ne abu na biyu motsawar sha'awa ce take sa irin wannan to daga cikin abinda malamai suke ta idan mutum ya ji wannan ka zo ka tika cikin ka da ruwa ka tika cikin ka da ruwa to da ka samu yan mintuna zaka ji sauki da zaka iya shagaltuwa da wata ibada karatun Qur'ani da kake ran da shine abin da yafi to amma in ba zaka yi wannan ba in ka tika cikin ka da ruwa kina bayan mintuna zaka ji afwan wannan to amma dai ku sani halitta ce Allah kan yi wa bawansa abinda yake kankata daga wannan Allah ya taimaki mutum ya zamo ya shiga daga ciki to sai ke cewa sannan ina son malam ya yi jan hankali ga matasa dangane da bambancin ra'ayi na siyasa da ke haddasa gaba a tsakaninsu to ne abin da nake kyautata zato duk matasan da suke halartar majalis na karatu na ilimi don ana san su da wani shi ra'ayi kowa na da nasa amma dai ya bayu zuwa ga fada da gaba da ba da juna wallahi ba na ji matashin da yake da zimtar majalis na darasin addini ba zai wannan ba ko yayi ra'ayinsa ya ba mutunta abokinsa ba za a samu tashin tashina ba matsalar su masu irin wannan ba za su zo irin wannan wuri ba saboda haka babu yadda za ka yi da su duk wani wuri da za su je nasiha da gargaɗi wallahi ba za su je ba to ya lafiya za ka yi irin wannan shi ne abin da sha maimaita mana duk matashin da ya yi rashin sa'ar tarbiyya ta addini wallahi ko ya shirya ko bai shirya ba titi ne zai yi tarbiyyarsa domin shi ma titin malami ne akwai irin tasa ba don tattada darussansa
ya baka na dare daban na safe daban na abin nan safiya daban kuma ko ka shirya ko baka shirya ba sai ka zauna wannan ajin nasa sai ka dauki wannan darasi wallahi wannan shi gaskiya alama amma wanda Allah ya masa gamdakatar ya zamo cewa yana zuwa wuraren da ake karatu addini yau da kullun ko yana da wannan ra'ayin insha Allah ta'ala zai yi domin kamar yadda ni kullun nake faɗa mana wallahi karatu na yau da kullun baka dauka cewa darasin addini ta baki da ta ba karatu nan da bana da komai in je darasi dan da wani abu ya taso ba zan je ba ba a taba more ilimi da wannan tunanin ba kai kokari in dai ba abin da ya zamo da dora ba kada darasi da kake zuwa yau da kullun ya zama ya yake ba wato shi daga cikin wata ni'ima da Allah ya yi wa ilimi kana yin sa yau da kullun kai kanka ba za ka ji cewa kana ilimi ba sosai dan za ka dauka gaskiya har yanzu baka zama malami ba sai ka samu kadaita a wuri da sai ka dace kai wannan kurekure malami wasu abubuwa za su taso kowai sai ka ji ka harbe ka zama mufti kana ta ba da fatawa kana cewa kaza kaza baka san duk lokacin da wannan abin ya ta shiga ba kai ma wallahi dai abu haka yake faruwa kuma na sha faɗa mana yau da kullum wato Allah ya ji kan magabata shi yasa zaka ga magabata rayuwarsu kullum suna mulazaman malaman addini karatu da ka zo ka dauki translation ka karanta ila ka iya turanci an fassara hadisi kaza da turanci an fassara aya kaza da turanci ba a taɓa yin babinta da wannan tsarin ba malunta ka je ka zauna kana jin yadda ake fassarawa kana fahimta inda ba galibi kai tambaya da wannan ake tare da ni so abin ne wanda yake buƙatar rayuwa yau da kullum yau da kullum wallahi tun kana zuwa kana jin kai ne dai wallahi dai a yi ɗan na minti 30 na tashi to sai wata rana a yi awa ɗaya ma baka damu ba to in ma an yi fashin karatu sai ka kai baka jin daɗi saboda menene ka gano fa'idarsa wallahi ina ga muku gode ma Allah irin wannan yanayin na tabbatar ɗaya da gaske masu zuwa karatun nan idan za a yi maka sarkin garin nan ba za ka zo ana celebration ka zo ka hau kanta ana walewale da kai akan titi saboda ka san muhimmancin rayuwa ka san muhimmancin mutunci amma wani wallahi karka ba shi ko kwabo sai mashi kodin ya sha ka sai mai awarar 200 to ina tabbatar maka idan zai haukanta daga nan zuwa bici ya je ya dawo ana wannan walwal din kawai sai gaba kaman sama ta daya tafi saboda baya da hankali bai da manufa bai san muhimmancin rayuwa ba gaba kida wanda yake karanta addini wallahi shi ya san muhimmancin rayuwa ya san muhimmancin mutunci ɗaya daga cikin ku anan ba wai ya zo ya tada da rasa ba zai soye wani abu a titi wanda kowa zai tada Allah wa da shi ba saboda ya san mutuncinsa to amma wani wallahi mala abubuwan da zai sai dai a ce Allah soye wani ma za ga mai shekaru ne to amma saboda tarbiyyar titi ne tarbiyyar titi ne sai ga shi da shekara 40-50 wallahi duk abin da zai tada Allah wa dai bai tafi ba shi wannan ba komai inda zai samu kuɗi kawai shikenan shi ba wani abin nan bacin ransa ya rasa so duk mutumin da Allah ya masa ni'ima ya samu kasa nan wallahi ya gode ma Allah kuma ya roki sabati Allah ya tabbatar da mu ina fata ƴan uwa kamar yadda aka saba ci gaba da addu'o'i muna da kyakkyawan zato Allah ya taimaka dan uwa malam Ahmad da abokan tafiya sama da ci gaba da addu'o'i kamar yadda aka saba muna fatan in Allah ya taimake mu daga yau zuwa gobe a samu warware al'amuran kamar yadda muke fata saboda haka ina fata Allah ya ci gaba da addu'o'i kamar yadda aka saba Allah ya tsamar da su da sauran musulmi kuma Allah ya tsare mu da tsarewarsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh